sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar, ciki daga watan Yuni shekara ta 2020. Aisha Tusila ce tare da Sarfil Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Yau Asabar ana sa ran dabban mutane za su fito gudanar da zanga-zanga a cigaba da gangamin da ake a biranen fadin Amurka mutuwar bakar fata Amurka yayin da yake hannun yan sanda. Je Juma'a magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bosa ta samu wani titi mai zuwa fadar White House suna Black Lives Matter. Je Juma'a kasar Faransa ta ce sojojinta sun kashe jagoran Al-Qaeda a Afirka Abdulmalik Brookdale.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin wannan shirin za ku ji rahoto akan batun da ya fi daukar hankali a kafafen yada labarai har ma da shafukan sada zumunta a Najeriya. Ko wane batu ne?
Matsalar fyaɗe ta zama ruwan dare game duniya. Kuma me yake cewa sun tashi tsaye domin kawo ƙarshen sa?
Za ku ji wasu gwamnoni na ci gaba da tallafawa al'ummarsu a wannan yanayi na annobar COVID-19. Muna tafi da rahoto daga jamhuriyar Nijar game da batun masunta da matsalolin da suke fuskanta. Baba Yakubu Makiyari na nan tafi da shirin sana a dawo lafiya. Sannan muna dauke da ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Yau Asabar ana sa ran dabban mutane za su fito domin gudanar da zanga-zanga a cigaba da gangamin da ake a biranen fadin Amurka kan mutuwar bakar fatar Amurka yayin da yake hannun yan sanda. Shugaban yan sandan yankin gundumar Washington Peter Newsham ya ce yawan waɗanda ake sa ran za su fito ya zarce yawan waɗanda muka riga muka gani a baya. Yan sanda sun ce sun hana motoci shiga wasu wurare a yankunan birnin tun karfe 6 na safiyar yau Asabar ciki har da yankin fadar shugaban kasa. Kamfanin jirgin kasa da ke sufuri a Washington DC ya ce zai kara yawan ma'aikata domin tunkara yawan al'ummar da ake sa ran za su fito a yau din nan. Je Juma'a magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bosa ta samu wani titi mai zuwa fadar shugaban kasa ta White House suna Black Lives Matter Plaza. Wato takin kungiyar fafutukar kare yancin bakaken fata ta Black Lives Matter. Saboda jinjina musu zanga-zangar da ke fafutukar ganin an yi sauye-sauye biyo bayan mutuwar George Floyd, wani ba'amurke bakar fata a hannun 'yan sandan Minneapolis. Wani mai zane-zane tare da wasu jami'an hukumar birnin sun fara aikin rubuta kalmar Black Lives Matter baro-baro da asuba akan titunan da ke kaiwa dandalin Lafayette Park wanda ke ƙetaren fadar White House. A wata gaishacce hidima ma'aikatan hukumomin birnin sun kafa wasu alamomin da ke nuna sabon sunan hanyar kuma. Bosa yayin da take jawabi ga taron jama'a ta ce Amurka kowa na iya gangami cikin lumana. Sake sunan hanyar na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da magajiyar garin ta shafa kwanaki tana adawa da kasancewar jami'an tsaro da gwamnatin tarayya ta tura da kuma irin matakan da sojoji suka ɗauka kan zanga-zangar da aka shafa kwanaki ana yi a babban birnin ƙasar. Je Juma'a kasar Faransa ta ce sojojinta sun kashe jagoran Al-Qaeda Afirka Abdulmalik Brookdale wanda fitaccen mai ikirarin jihadi ne da sojojinta suka shafa shekaru sama da 7 a wani aikin da suka yi a kasar Mali. Ranar 3 ga watan nan na Yuli sojojin Faransa tare da taimakon takwarorin aikin su na Mali suka kashe shugaban Al-Qaeda a yankin Maghreb na arewacin Afirka Abdulmalik Brookdale da wasu makarabansa da dama a wani aikin soja a arewacin Mali. Abin da ministan harkokin sojan kasar Faransa Florence Parly ya rubuta kenan a kafar Twitter. Sanarwar mutuwar Brookdale din na zuwa ne wata 6 bayan da tsohon mai mulkin mallaka a kasar Mali, Faransa da sojojin kasashen yankin suka hada kan sojojin su karkashin laima guda don su mai da hankali kan yaki da ISIS akan iyakokin kasashen Niger, Mali da Burkina Faso.
Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran. Kafin nan bari mu shiga taskar rahotanninmu. A yanzu haka dai rahotanni da suka fi mamaye kafofin yada labarai da ma shafukan sada zumunta a Najeriya in banda na cutar coronavirus ita ce aikata laifukan fyaɗe Wakilinmu Babangida Jibrin na dauke da rahoto akan haka.
Kama daga Lagos zuwa Abuja da Edo da jihar Jigawa da ma sauran jihohin Najeriya, matsalar fyaɗe ta zama ruwan dare ga duniya, abinda kuma hukumomi ke cewa sun tashi tsaye domin kawo ƙarshen sa. Ko a kwanan nan ma dai sai da wani alkali a jihar Ogun ya zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai kan wani matashi ɗan shekaru 30 bisa samun sa da laifin aikata fyaɗe ga wata yarinya 'yan shekaru 15, a cewar alkali Abiodun Adeyemi, wanda aka yanke hukuncin ya cancanci hakan bisa girman laifukan da ya aikata. Yanzu aka dai jihohi da dama a Najeriya tuni suka amince da hukuncin ɗaurin rai da rai ga masu aikata laifuka irin na fyaɗe. Da kuma menene ra'ayin jama'a game da wannan hukunci na fyaɗe da hukumi ke kafawa da kuma abinda ke biyo baya? Ga dai abinda wasu jama'a da na zanta da su ke cewa.
Ai tun tuni kamata a zartar da wannan doka na ta hukuntar da waɗanda suka yi fyaɗe ga kowane rukuni ma na al'umma, ya Allah, namiji ne ko mace. Kuma al'amarin fyaɗe rashin imani ne, don ba addinin da ya yarda da a yi zina, balle ma ka tilasta wa mutum ya yi abin da ra'ayinsa bai so ba.
Wannan dokan muna maraba da shi, mun kuma ji daɗin shi, domin gani da wani zai hana wani, domin in suka ga wanda yake dan shekara 45 yayi fyaɗe ga yarinya yar karama yar shekara 8 ko yar shekara 6, aka bashi daurin rai da rai, in wani gobe yana tunanin yi zai tsorata. Amma in ba haka aka yi ba, ba za su tsorata, ba za su ci gaba da don wannan yarinya, inda ya shige fa aka yi mata wannan yashi zai ji.
To sai dai kuma duk da irin wannan hukunce-hukunce da ake zartarwa na daurin rai da rai a jihohi daban-daban na Najeriya, hakan bai hana masu aikata laifukan fyaɗe ci gaba da gudanar da wannan muguwar ɗabi'a ta su ba, domin ko a 'yan kwanakin nan an samu wasu da aikata irin wannan laifuka, lamarin da ma ya mamaye kafofin yaɗa labaran Najeriya. Wasu daga cikin su kuwa sun hada da na Vera Owela Omosuwa, wata ɗaliba 'yan shekaru 22 na jami'ar Benin, da masu aikata fyaɗen bayan sun yi mata fyaɗe sau kuma kashe ta a cikin wani coci da ke birnin Benin. Sai kuma na wata ɗaliba mai suna Barakat Bello, da ita ma aka kashe a birnin Ibadan da ke jihar Oyo 'yan shekaru 18. Haka kuma akwai na wata yarinya 'yan shekaru ƙasa da 12, da ita ma wasu mutane kimanin 12 suka yi mata fyaɗe a jihar Jigawa. Sakamakon haka dai ƙungiyoyin mata da na kare haƙƙin bil'adama sun yi zanga-zanga tare da yin kira ga gwamnati da su ɗauki ƙwararren matakai. Yanzu haka dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta tashi tsaye wajen baza komarta na kamo waɗanda ke aikata fyaɗe a sassa daban-daban na Najeriya. Yanzu dai abin jira a gani shine ko matakan da gwamnati ke ɗauka ko shirin ɗauka za su taimaka wajen kawo ƙarshen fyaɗen kuma rage aukuwansa a sassa daban-daban na Najeriya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. To yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Majalisar Dokokin Ƙasashe 8 da Majalisar Dokokin Ƙungiyar Tarayyar Turai sun kaddamar da wata kafa ta ƙasa da ƙasa da ta saka burki ma abin da wasu ke kira babbar barazana ga 'yan tattalin duniya, wato taken China ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar ta Communist. An kafa wannan ƙungiya ne saboda 'yan majalisun da ke wakiltar mutanen ƙasashen su su iya yin bayani dalla-dalla ma gwamnatin su cewa akwai buƙatar ɗaukar mataki mafi tsauri akan China. Abinda mai magana da yawun gamayyar majalisun dokokin ƙasashen don tunkarar China, Sam Armstrong, ya gaya wa murya Amurka kenan daga birnin London a wata hira da shi. Ƙungiyar da ta gabatar da kanta ga duniya ranar Alhamis a wani bidiyo mai tsawon minti 2 da ke nuna 'yan majalisa daga ƙasashen Australia da Canada da Jamus da Japan da Norway da Sweden da Birtaniya da Amurka da kuma majalisar ƙungiyar tarayyar Turai. Cikin sa'o'in ƙasar 24, mutane 300,000 suka karanta kundin bayanin manufar ƙungiyar da aka buga ta yanar gizo, wanda kuma ya janyo wata sabuwar tawaga daga Luthiena. A faifan bidiyon an ga mambobin ƙungiyar na tashi ɗaya bayan ɗaya suna karatu da murya mai ƙarfi daga kundin, wanda ke kiran a ɗauka ƙwaran matakai akan taken China a duniya. Jiya Juma'a birnin Minneapolis na Amurka a yanke shawara hana ƴan sanda damke waɗanda ake zargi ta wuya bayan da wani ba Amurka baka fatara ya muta hannun ƴan sanda al'amarin da ya janyo zanga-zanga tsawon kusan makonni biyu. Wakilan hukumomin birnin sun cimma matsaya da rundunar ƴan sandan jihar Minnesota kan kawo ƙarshen kama mutum ta wuya tare kuma da umartar ƴan sanda da su ba da rahoto duk wani takwaran aikinsu da ya amfani da ƙarfin da ya wuce kima. Majalisar gudanarwar birnin Minneapolis ta kada ƙuri'ar amincewa da matsayar da gagarin birnin jihar bayan da sashen kare haƙƙin ɗan adam na jihar Minnesota ya fara binciken yiwuwar take haƙƙin ɗan adam ɗan ƙasa da wannan al'amari na mutuwar George Floyd. Floyd ya mutu ranar 25 ga watan Mayu bayan da wani ɗan sanda farar fata ya ɗora gwiwarsa a wuyan Floyd ya danne na tsawon sama da mintoci 8 yayin da Floyd ke ta roƙonsa cewa baya iya numfashi wanda wannan shine na baya-bayan nan a yawan mutuwan Amurkawa da ke baƙaƙen fata a hannun ɗan sanda farar fata.
Madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, idan muka tsallaka makociyar Najeriya wato Niger kuma a wannan shekara masunta kifi ne ke fuskantar matsalar da basu taba gani ba a shekaru masu yawa da suka shude. Ku biyo mu a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako da ya hada mana.
Kamun kifi ko sana'ar kifi na daya daga cikin ababen da jama'a da dama musamman matasa da ke zaune a karkara a jamhuriyar Niger ke yi domin tsirar da mutuncin su. Haka ma wannan aikin na taimakawa wajen yaki da rashin aikin yi da ma kawo ci gaban tattalin arzikin kasa da yaki da karamci abinci. Sai dai a wannan shekarar ta bana masunta kifi na fama a karkar birnin Kwanni da ma wani bangaren na tarayyar Najeriya da ke kan wannan iyakar ta Niger Najeriya da ta hada da jahohin tawa jamhuriyar Niger da Sokoto a tarayyar Najeriya kamar yadda shugaban masunta TV Mamman Ibro na garin Cerasa ya mini karin bayani.
Danaka akwai cikas lalle banakan muna da cikas kwarai saboda mi saboda duka ta hukka sun haki ka ga yanzu an budo kaga babu kihi kurfai dan ka gane akwai matsaloli ga masunta sai dai Allah zai roki roko Allah sauka mun
to ku yalla wannan mataki kun ka doka a matsayin ku na kungiya ta makama kihi domin kar a kawo wata illa ga sha'anin ta hay aikin kamun kifi.
Abinda mun dau mataki mun ka tsaida yanzu ruwan da suna kara ce sai mun ka tsaida kamun kifi kalli ɗaya na aka shiga a haka. Kenan ka ga ni kallin nan da aka haƙo kenan ka ga bai kawo illa bisa ga wani amma kamar a shiga ISO bias kenan ka ga zai kawo illa.
To ba tsoron Allah waɗansu su dan swadada su yi shamata su ta yi su kame ki abin.
Babu shi da dan tsare da shi buki. Kunan na gida kamar itacen da sun karage mun na mun mutun shiga cikin ruwa cikin ruwan tabki ka tsaya ga kututtura nan sun tsaya sun shita kenan ka sare abin da zaka sarawa ka to ka ci da gidanka in ka shiga cikin ruwa ko da giwa ka kamu wannan muna kama ka dan mun san swata kai kenan ga icci ba sai ka shiga cikin ruwa wurin da ga ganin giwa ba kenan ka tsaya nan baki baki in ka sare abin da in ka ci ko sare ta ba mu tsamshi ma kenan ka ga
kiji dai ba ta
eh amma ki ba ta bashi sai dai mun sunta kenan kuma ka ga dai in kamar tattaba ba mu da izinin mu taba ta kenan sai mun so mu shaido mu iko ko zafo yi to zakka so ganin mu ijiyar
da dare yalla ba a tsoron wadansu in dare ya kafa ta dauke sannan so su kyakyata so su yi shamata
in dare yayi mun kaje kwazziyar masu zuwa mun taba nan tun fara zuwa shi an ankaro sai mun kai sai kare hudu na sa muna gadi dan haka ku ne an kaga in mun kaje akwai wadanda ka zuwa tun da an sallan mangarin ma mun kafa karu sai swahi dare da rana muna zuwa
shi ma awwali Adamu taimakin shugaban masunta kifin cewa yi shekarar bana ta zo musu da cikas sosai a cikin nasu aiki na harkar kamun kifi da sana'ar kifi.
Insha Allah shekara ta bana dai mu dai ba mu taba samun matsala ba irin wadda ta yi ga shekara ta bana kuma duk yanayi na daga wajen Allah da ruwan tun daga Moza gida ba a same su ba wadatacce.
Yanzu dai radda ake babu ruwa balle ai magana ki.
Wala lalle haka nan ne. Insha Allah randan na muke amma dai yi gurgudu dai ana shiga kowa shi na son bakin gurgudun hali ne
ana dan cintsawa
ana dan cinta a hankali
ga magidanci wanda da wannan harka shaka ci da iyali ne shi karkoki nawa da kullun cintsawa tana mishi
a ba ta yi gaskiya sai dai ai ta yi dai bakin dai gurgudu kuma yaran mun son ka so su ya mu ciruwan kuma mu ko mun ka ce to a zanyi a hankali bakin Allah shi iko ne
To a gaida Haruna Mamman Bako bari kuma mu koma Najeriya wato jihar Oyo dake kudu maso yammacin kasar gwamnatin jihar injiniya Sheyi Makinde ya rarrabawa na kasar su kayan tallafi ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal
Karin rage radadin cutar coronavirus, gwamnatin jihar Oyo, injiniya Sheyi Makinde ya baiwa nakasassu taimakon kayayyakin amfanin yau da kullum. Yauta, gwamnatin jihar Oyo ya gargadi waɗanda ba nakasassu bane da su daina sajewa da masu nakasa don su sami kayan agajin. Yace idan aka kama mutum zai yaba wa ayazaki.
Administration at the local level. Some people thought we will not check. So they brought the names of able-bodied people. So we called, we asked around, and we checked them out, and then we removed their names.
Gwamna Sheyi Makinde yace lokacin da muka ce a kawo sunayen masu fama da nakasa don a sanya sunayen su a cikin waɗanda za su ci gajiyar kan agajin da gwamnatin jihar Oyo za ta rarraba daga ƙauyuka wasu mutane sun yi tsammanin cewa ba za mu yi binciken sunayen waɗanda aka kawo ba sai su kawo sunayen kowa da kowa ba nakasassu ba kadai da mun ka gano hakan sai mun ka cire sunayen waɗanda ba nakasassu bane a cikin jerin sunayen waɗanda za su amfana da tallafin na gwamnatin jihar Oyo gwamna Makinde ya lashe takobin hukunta duk wanda ba na kasashe bane kana ya shiga burtu cikin na kasassu don samun tallafin na gwamnatin jihar Oyo kana aka kama shi daya daga cikin na kasassun da suka sami tallafin Mr. Dele Adekambi a madadin sauran na kasassun ya gode wa gwamnan jihar Oyo a game da kayan agajin da ya ba su kyauta Kayayyakin da aka ba na kasassun dai sun hada da shinkafa, samon bita, madara, suga, yadudduka da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Tambuwal, har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin hadawo lafiya na ci gaba da bibiyan matakai da ayyuka da hukumomi ke yi domin daƙile yaduwar cutar coronavirus a wannan lokaci ta hanyar sufuri da kuma yadda cutar ke shafar matafiya a ƙasashe masu tasowa. A makon da ya gabata ne muka kammala hira da shugaban hukumar road safety a birnin Abuja Obingora. A yau kuma za mu fada jihar Neja ne mai makwabtaka da birnin Abuja, inda wakilinmu Mustapha Nasir Batsari zai tattauna da shugaban hukumar kiyaye hatsari na wannan shiyar wanda ya gabatar da kansa kamar haka.
Sunana ko Commander Joel Dagwa nine shugaban hukumar kiyaye hatsaruka na kasa na nan jihar Niger.
Batun wannan corona ko kuma COVID-19 da ya shigo hukumar ku ta taka rawar gani matuƙa wajen ganin motoci ba su yi zirga-zirga ba musamman daga wannan jiha zuwa wannan jiha. Ko kuma suka ratso ta nan jihar Niger ko kuma tsakanin kananan hukumomi a jihar Niger wani ƙarin haske za ka yi mana musamman akan aikin da kuka gudanar a lokacin wannan COVID-19
to na gode kamar yadda masu sauraron mu suka sani da wannan abun ta fado mana wannan bala'i ta fado mana a wannan kasa namu na Nigeria hata kuma mu a nan jihar Niger daga gwamnatin tarayya da ta fidda dokoki daban-daban yadda za a ga cewa an magance wannan aloba din har zuwa gwamnatocin jihohi a cikin waɗannan dokoki din akwai dokan da aka fitar da shi na hana zirga-zirgan ma matafiya motoci da matafiya daga wani jiha zuwa wani jiha. Gwamnatin tarayya ta fitar da wannan doka, sannan kuma a nan jiha namu na Niger, gwamna mai girma gwamna shima ya sake fitar da wannan doka din a cikin kwamitoci da aka kafa domin a ga cewa waɗannan wannan doka din da sauran dokoki din an ga cewa an sananta wajen jama'a su bi wannan dokoki din. Akwai kwamiti na tsaro, kuma cikin wannan kwamiti na tsaro a karkashin shi commissioner yan sanda na wannan jiha, muna cikin wannan kwamiti din, kuma aikin musamman tare da sauran membobin kwamiti din shine a ga cewa wannan doka na hana zirga-zirgan motoci din da matafiya daga wani jiha zuwa wani jiha an samu an sananta wannan doka din. Saboda haka mu da sauran ma'aikata din muka yi kokari muka sa ma'aikatan mu, yanzu idan ka je Tafa wanda take babban gari da ke tsakanin jihar Niger da jihar Kaduna, zaka samu ma'aikatan mu a wurin suna tare da sauran ma'aikata yan sanda da sauran su, a ga cewa wannan doka din ta yi tasiri a wannan wurin. Idan ka je Madalla wanda ke tsakanin jihar Niger da babban birnin tarayya na Abuja, zaka ga ma'aikatan mu a wurin. Idan ka je Jeba kuma wanda ke tsakanin jihar Niger da jihar Kwara, zaka ga ma'aikatan mu a wurin. Ana kokari a ga cewa wannan doka din ta yi tasiri yadda ya kamata. Sannan banda waɗannan wurare din, yayin da ka zaga a cikin garin Mina da sauran manyan garuruwa su Leja da sauran Bidda da sauran wurare, zaka ga ma'aikatan mu da sauran ma'aikatan sarki ana kokari a ga cewa wannan doka din ta yi tasiri. Kuma bugu da kari, wani abu da muke yi shine waɗansu wanda sun nace dole sai sun karye wannan doka din, gwamnatin jiha ta yi kokari tare da haɗin kai ma'aikatan shari'a, wato judiciary kenan, an kakkafa kotunan tafi da gidanka mobile court kenan a waɗannan wurare din. Waɗansu da aka kama da jagobi da passenger wanda ma'aikatan mu sun kama, an gabatar da su a gaban waɗannan kotuna din, kuma aka ci masu tara daban-daban domin a ga cewa sun je sun gyara halin su kada su sake wannan karye wannan doka din. So wani babban abu da muke yi kenan a wannan aiki din da muke yi. Sannan banda wannan fannin waɗansu dokoki din da aka kawo shine kamar yadda muka sani, ana kokari a ga cewa an rage cuɗanyar mutane domin a rage yaduwar wannan COVID-19 din, wannan virus din.
Bari mu dakatar da wannan jiran a nan, kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu ko Commander Joel Dagwa, shugaban hukumar Road Safety a jihar Niger, da wakilin mu Mustapha Nasir Batsari, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa jamhuriyar Amurka, musamman Hailu Hali da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Gaida Baba Yakubu, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Salamatu Haruna Daba da anti matar baffa Haruna Bajoga, suka ce ko kadan kada shugaba Donald Trump ya kuskura yayi amfani da ƙarfin soja akan masu yin zanga-zangar nuna Allah wadai da wariyar launin fata a ƙasar Amurka, domin kuwa idan ya nuna musu ƙarfi zanga-zangar za ta iya sauya salo. Sai sako na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne daga Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida da Rabi'u mai shago sabon gida dake karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa. Suka ce Salam VOA Hausa, a yau mun shigo wannan shiri ne da kokenmu akan matsalar hanyarmu daga Tage zuwa Shinge, daga sabon gida zuwa Kwatalo. Dan Allah mahukunta a duba mana wannan matsala tamu, ganin yadda damuna ke shigowa ko burzi a zuba mana, domin wallahi hanyar na cika da ruwa duk shekara. Allah ya sa wannan sako ya kai inda ya dace. Amin. Sai sakon Hajiya Binta Abubakar Woman Leader Dadin Kowa Kano tace, a yau ina ƙara jinjinawa gwamnatinmu na jihar Kano bisa yadda ta sassauta dokar zama a gida, da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta corona a duniya baki daya. Sai sako na gaba na haɗin gwiwa da ya fito daga Alimadu Admo Baga da Rawa Modu Big Show Gamboru tare da Baba Isa Kole Gamboru. Sun ce salamu muryar Amurka. Ya Allah, dan alfarman Annabi sallallahu alaihi wasallama, ka kare mana adalin gwamnanmu na jihar Borno, duba da irin ratsa dajika da yake yi don raba wa ƴan gudun hijira abinci, inda ko a cikin kwana biyun nan ya je garin Ran na karamar hukumar Kala Balge, ya kuma wuce Gamborun Gala don raba tallafi da kuma kaddamar da wasu ayyuka. Sai sako na ƙarshe a yau da ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya, ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi, yana cewa salam VOA Hausa, a yau ina kira ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari da ya wa Allah ya wa ma'aikatan ƙananan hukumomin tarayyar Najeriya 774 adalcin basu ikon cin gashin kansu, kamar yadda ya baiwa ma'aikatan shari'a da majalisun jihohin ƙasar nan, inda wasu gwamnoni ke ci gaba da biyan ma'aikatan ƙananan hukumomi 17,500 a matsayin kuɗaɗen albashinsu na wata. To yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar ana sa ran da mutane za su fito domin gudanar da zanga-zanga a cikin gaba da gangamin da ake a biranen fadin Amurka kan mutuwar bakar fatar Amurka yayin da yake hannun ƴan sanda. Shugaban ƴan sandan yankin gundumar Washington Peter Newsham ya ce yawan waɗanda ake sa ran za su fito ya zarce yawan waɗanda muka riga muka gani a baya. ƴan sanda sun ce sun hana motoci shiga wasu wurare a yankunan birnin tun ƙarfe 6 na safiyar yau Asabar, ciki har da yankin fadar shugaban ƙasa. Kamfanin jirgin ƙasa da ke sufuri a Washington DC ya ce zai ƙara yawan ma'aikata domin tunkarar yawan al'ummar da ake sa ran za su fito a yau din nan. Jiya Juma'a, magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bowser ta samu wani titi mai zuwa fadar shugaban ƙasa ta White House suna Black Lives Matter Plaza, wato takin kungiyar fafutukar kare yancin bakaken fata ta Black Lives Matter, saboda jinjina musu zanga-zangar da ke fafutukar ganin an yi sauye-sauye biyo bayan mutuwar George Floyd, wani ba'amurke bakar fata a hannun 'yan sandan Minneapolis Police. Wani mai zane-zane tare da wasu jami'an hukumar birnin sun fara aikin rubuta kalmar Black Lives Matter baro-baro da asuba akan titunan da ke kaiwa dandalin Lafayette Park wanda ke ƙetaren fadar White House. A wata takaitacce hidima, ma'aikatan hukumomin birnin sun kafa wasu alamomin da ke nuna sabon sunan hanyar kuma. Bowser, yayin da take jawabi ga taron jama'a, ta ce Amurka kowa na iya gangami cikin lumana. Sake sunan hanyar na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da magajiyar garin ta shafa kwanaki tana adawa da kasancewar jami'an tsaro da gwamnatin tarayya Tura da kuma irin matakan da sojoji suka dauka kan zanga-zangar da aka shafa kwanaki ana yi a babban birnin kasar. Jiya Juma'a, kasar Faransa ta ce sojojinta sun kashe jagoran Al-Qaida Africa Abdulmalik Drukdel, wanda fitaccen mai ikirarin jihadi ne da sojojinta suka shafa shekaru sama da 7 a wani aikin da suka yi a kasar Mali. Ranar 3 ga watan nan na Yuli, sojojin Faransa tare da taimakon takwarorin aikinsu na Mali suka kashe shugaban Al-Qaida a yankin Maghreb na arewacin Afirka Abdulmalik Drukdel da wasu makarabansa da dama a wani aikin soja a arewacin Mali. Abin da ministan harkokin sojan kasar Faransa Florence Parly ya rubuta kenan a kafar Twitter.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya, muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Master Phil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Hailu Haile da ya taimaka wajen hada wannan shirin da injiniyan mu na yau, Aisha Tulace ke cewa ku huta lafiya da nan birnin Washington.